samu
da halkar ruhi
lallai
ka
kafa biyo mai tabbaka sawa
Deputy Senate, no president. kawo
Now.